Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau filin namu na fasahar ɗinke-ɗinke ne. Kiliyar sashen Hausa ta tattauna da ma'aikiya da ke sana'ar ɗinka kayan ƙawa. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Fara shirin ne da kai ziyara birnin Kumasi a Ghana, inda wakilin sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, kamar da kuka sani ni Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ne wanda yau zan tattauna da Hajiya Zaliha Kasim, shugaban Zaki and Clothing. Ban sani ba ko akwai bambancin wanda ake kira maɗinki da fashion designer. Duka dai za ta mana bayani. Zan so ba kuwatawa da kanta ta gabatar min da kanta. Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hajiya Zaliha Kasim. Ni ne founder Zaki da kuma creative director basically make sketches na yi designs in da nake so in sa kan client. She is an isn't direct workers na whichever tailor it is kama okay design kaza haka nake so mu yi shi wani bi kuma in yi patterns so I so adanka role on creative director.
And then na fahimci malama Zakiya a da dinki dai ana dai yin shi dai ne kawai a sa tela dinka ba a zama a tsara, amma yanzu kun kawo wani sabon tsari wanda ku da kanku kafin a shiga ɗakin dinki a dinka sai an dauko biro pen da paper an zamna an rubuta yanda ake so a yi dinkin ko baka ba an rubuta yanda ake so a yi dinkin sannan a kai ma wanda zai yanka ko baka ba idan ya yanka sannan a kai ma wanda zai dinka.
Akan nan ne da to kin describe shi. So tailors kuma sai mu ce suke dinki kuma so dai ba haka ce tailor cikin English. Basic most of the time su suke aikin maza, so dai ba shi ga wurin suits, wurin coats, kayan maza dai, so dai ba tailors ke yi. Now an zana confused tailor da seamstress ko seamster ko fashion designer. Now seamstress da seamster so basically kamar yanda aka fadi da zo aka yanka she adinka, so seamstress nan ko seamster nan da nation dey dunka ko za ta dunka ba ta yanka sa so dai a shaka seamstress nan is seams, so seams nan ne zanu abu you know left and right na da ka gama ka dinka nan abu biyu na ka gama nan seams kenan she sa ke cewa seamstress ko sinster, namiji ne sinster. Okay, now tailor kuma na is almost close to fashion designer, amma ba fashion designer bane. Abin da yasa tailor shi yan kawo ni design. Okay, ina so wani ba kan ga dinka mini tailor kenan, ya dinka ko ya alteration ko ya fit regard to your kiran kiran jikin mutum. Now fashion designer nan ita ko shi na create tuna kirkiro wani sabon style ko wani lokaci, kaman wani yayi ya zo ko wani sa
wani bubu an sa igiya cikin ana ja. Fashion designer ke create wannan. The fashion designer basically na watan da kowani na kirkiro style ko wani lokaci. Wato fashion designers su ne wa'anda suke kirkiro styling abu guda ba fashion ne. Kowa duniya gado kai fashionable don har dai kana son kai ado kai kyau you are fashionable don baka tasha ka sa just anything kafta dole ka sa riga dai me kyau kana son shi wani sa kuma she zamanin mu musulmai an tun gwada mu muna especially matan ado ne ya kamata mu yi aha amma kuma she zamanin kuma ga batun fashion ga ga style ga gender dai kike son ki adonki yanzu ya zaki ki same shi fashionable nan zamani yanzu kuma ki fulfill obligations da ya kamata a musulma ki ado now that's where ni nike coming don ni line na ina modest way na modest way na actually ni na gani kaman ma yana da wuya ya fi other lines na don me kana son ka dress mace adinice kuma ta yi fashionable ta yi elegant and class without baka body wani wuri ko baka show skin ko one abu ba. So now in a barrier challenging like to get that
yanzu muna wani duniyan da celebrities jarumai duniya ana shiri sai ki ga wata babban jaruma a kasan waje ta yi shiri kuma ni da nake dan gane baka ni ma ina son wannan dinkin kuma ina son a rufe jikina kuma ina son in rufe mayafi ki sai ne zaki ki yi mini wannan dinkin shi kike nufi
abin da nake nufi kenan so kin samu style na kike so nan amma kin ga kaman so dai wai ga ka baka ce mace ta yi kyau non muslims nan kenan sai ga kaman maybe ta mammanta ya fito an bari rigan har kan kataranta sha'awan da ake gani kenan amma sai ga kuma mata musulma mu ado ba bari ko ina ba gwada ko imi ba kin ma ya fiki ba kuma kin fito kin kyau wani bi ma su da kansu ma su zo suna admire yana ba su sha'awa ma. Aha.
So bari mu zo bangaren kalubale. Yau sunanki ya shahara a Ghana. Kafin ki kai wannan matsayi, wani kalubale kika fuskanta?
To, wannan dai shan ce business is day by day. Aiki ko ya da ka fara shi kana da wadannan dai sun nan and most of the time na so dai shi ka kaman na farko so dai shi ka batun kudi ka establish kana need kudi yasa so dai shi ka kaman ni na soron ya shiga amma yanda na abi gore na realize ne kai dai fara koda da guda ka dai ne ki fara maza ta ke kaman na kaman dinki akan ga ki fara cikin gidanki cikin dakinki just like na na fara so apartment na other room na sa machine wing na fara na carry fashion school obviously challenges in nan ka samu clients ka bar a gane kaman kai ma kina kokari ko ti ma ga sabon abin da kima kike kawowa duka yana da wuya duka kana need mutane na da su you know kar fa fama kwa luckily for me na samu na da chicken circle na da ta boka a biyoyi and all that soon patronize soon ce okay duka min kaza ya fara kadan kadan kenan don komai zaka fara da wiyan shi duka mutane na ke jikinka in suka kama maka shikenan shi sa kowa lokacin na batun circle of friends in ba suna pushing ka su taimake ka kai wani ko kuna push juna ba baka samu kwazon cewa kaman na iya so basically na mutane na kake wasa da su kake rayuwa da su kake gaba ta kuma su ma no kuma da su pushing ka su baka karfin gwiwa is as soon as na su fara patronize kadan kadan aha yaso kuma samu batun kudi kuma ka roke guda ka yi kaza ba be easy akuma mu ba mutane da mun je mu karbi loan bane don interest haramu ne shi yasa kadan ka ira da wuya amma ka samu wanda dai taimake ka ko da wani abu kadan ka fara kadan kadan kana biya kana jujuyawa ya yasa so dewa ka ga batun kudi ne challenges din da kuma samu client that is customers aka ya ka figure out hanyar da aka bi kadan kadan kai kuma sai ga gan Allah ya kawo sauke shi
ina son sinke da kanki wani challenge guda ne ba kake taba mantawa cikin aikin da kake ganin kai kai wannan dai shi ya bar nasiya kan tafana na kai haka
okay so for me personally ni mata aure kuma ba Ghana nake ba US nake da zama family na na wurin kuma start business kuma na daga US ba sauki bane sai sa ya kwata in zo gida in zo so kin ga kaman balancing you know family da kuma business ba karami ya ga ka samu mijin da ke da hankuri kuma yake da fahimta ke da gani wannan shi fade sai akwai ka samu challenges issues here and there yake koma ya kin dade and all those things and now from both family side na side you know ba ya mata kuma ke samu hankuri ne da ke deal da kowa don kisa bine ka sa kuma gaba kinga ne she said wannan challenge them for me personally wannan ne I'm still facing it but alhamdulillah so far as mijina kake kike arako partner ki na understand at least they that easy but kadan kadan you know can't find the middle ground and I'm still finding the middle ground of balancing family na da kuma aiki na
so yanzu misali kin san mutanen mu na Nigeria Niger Mali da sauran kasashe da gane da sai a ce dinki da ana iya dan fito da shi amma su ba su su fita kamar yanda mu muke machine na da machine shi a daki yake so ya zai yi shi ba ya iya yi wani abu shi ma a san shi kamar yanda kika yi kikanin nan
social media ashe kin fita ba na ce kamar a lot of amma gane ma zaki social media ne ba fita na je na ga wani in ce ina dinki suna na zaki ba yau technology ya bar abu da yawa ya yi sauki kuma unfortunately nan kuma majority of mata kuma na ke waɗannan kasashen nan suna in a shell da dai wasu wasu san yanda ma za su use social media ba so the challenge then will be kamar to find a way that that's just to maneuver don phone ya zo smartphone kowa na da ke da smartphone me wiya ne ka yi ta wasa da shi don yanda daga don ni I wasn't social media abin gaba ban da knowledge in shi hakan ga but you know fijiri fijiri wasa da shi bibin ciki tattaba mistakes in ya zozo kin dun ka wani abin azo ji yanka photo dibi akai ko da baki samu like ko guda ba an gani because sometimes muna sa mai da hankalin mu kan like nan da share nan so there how many times kike scroll kan Facebook line nki baki like ko ba amma kin gani aha so eventually gradually kadan kadan sun gani sun notice kama na ga wani abu kazo bari in koma shi yasa ya kamata handle na kuma daki use zama wani abin da zai yi easy mutum ya tuna sunan da daki use ma branding kin ko yana daki kira abin da kanki ma abin da kike yi kika sa mai suna hashtag ki hashtag komi from fashion modest wear hijab scarf long dress New York fashion week anything hashtag it you'll be surprised how much will come back later. Eyi ka fara ba ki gani significance shi ba ki gani daraja shi amma just keep on isa wanda zan yi fa da ke nan kama sana mata
Sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To yanzu alal misali yariya ne take karatu take zuwa makaranta kuma tana sha'awar dinki me zaki gaya mata
na gaya mata na ji my degree na cikin finance abin ga financial accounting I'm a financial accountant by degree amma ba ya yake da shi ba because passion na cikin fashion and growing up wannan abin ga na in kika shiga dinki tankan ki zu kan ce kenan kin fail school sai sa kike dinki amma na mantuwa kaman ga su Versace ga su Chanel ga su Balenciaga, Gasun and they are making money. Now, mother's wear industry nga na nike chike. It's a $250 billion industry a year. Kuma guess suwa ke sese chike modest wear industry nga. Mata musulume. Chia ke shiga Dubai. Ke samu abaya $1,000. Che sa imba muno da muji aiken. Wanang arziki ya zo gida ba. Mwenye aiken banza. Tune de muno muke zubawa. Zenari ya no muke zubawa musiki ngani. Che sa in fashion ke kan zuchi enta. Wallahi teche. Because ni ba Nigerian apprenticeship number. I went to a fashion school. She said, akwai Radford, akwai Blue Crest, that is degree program in fashion. So, what are you talking about?
Misali, kamar da yake dinkin nan, sai yaronki tana tashi, she ta iya dinkin wani. Kina ganin zaki iya ki directin ta ko ki juya rayuwarta zuwa wannan dinkin.
Inda abin da take so kenan. Because when I go back to the first born, like now far ago, Godama de Tagani, but she's in medical school, okay, and she's so passionate about it. So in the current, she wants to pursue it or do something with it. Well, now, funny line, I'm the back of me, but I'm trying in Julia, Alkali Yaro, Kan Abinda, okay, so Mudimba, Binda, they call Damwa, Matako, Michigo, Biba. Don't sana, the Kwaba Binda, if sana, Hanu. Corona, yes, offices they were soon shut down. Businesses they were soon shut down. Go back, Akaiba.
So, yes, Muzo come back to Yenda, Wasu, Manyan Telulu, Idan Kawaya Ransa Hanusu, Yetun the Kinzo Yanzu, Kesa Kidinga Shara, Kesa Kidinga Rafi, Akwai Apprentice, Akwai Kaza. Haka ɗinkin yake, haka fashion ma yake. Ko dai ya na masala yake.
To wannan nan wannan na ba fashion designer. So kamar yana na fara farko na explain positions on kowa. Sunan seamstresses ne na suka koyi yanka kadan suke su hada riga su dinka. Ba fashion designers ba. Kuma so dai wa rashi ke sa iyaye su kai yaran su wuri haka nan don baya ma biya school fees mai layarin ta continue wata kila yare ma na son ta continue school ba dinki take son ta yi ba amma don ba komi gida caja ga wata da ke cikin unguwa gwada mata dinki ita kuma da ta zo nan she tana exploiting ta ta mai da tayar aiki mai shara mai zuwa rafi mai zuwa wani bi mata su je gidanta ta yi mata girki bai kamata ba sam because ana duba kaman lefi shine ki kai kai sata ko kaje kai no wanga babban lefi ne don me shi yazo koya aburinki ba ki gwada mata ba ki kuma ci amananta yaro ya yi zona wanci ana abu sha biyun dare yariya ba ta kai gida ba wai don ana wurin dinki bai dace ba sam kuma ya zama wani abin da ke ina cimi ne rai she sa as a fashion designer as a brand yanzu ka ina work kan model in the don so je waɗannan yaran nan SS ma ba ta kila ba su ce ba suna nan suna so su je su koya amma don wahalar da ke cikin wuri sai ka ga an shiga cikin aikin makeup now ban da problem da aikin makeup amma nawa da ki samu ciki don dai wai ka shiga zangonnen mu suna nan da yawa yaushe za a zo a ganki ko suna ka ga sun koya su kamar ni makeup artist na haka ta koya ba shi gwanani amma one in 20 or 1 in 100 so dai wa cikin zangon ce sa jinki wani abu ne na ko ba ki fita ba kina cikin gida kin dunka baya kin sayar kin ci abinci in kin zo kin aure ne da mijinki bai son ki aiki even though ban understand wannan abin ga ba kowa da yanda yake control gida shi kowa da yanda yake shanin gida shi wannan ba ruwa na amma yau sha ce kin koya dinki ko da kin dinki kina da mutane da ke dinki su shigo gida su karbi
to yanda wani dinki a ce yariya ta kai shekara 5-4 ko kuma mun fara da 3-5 a kai yade shekara nawa mutum ya kamata yi a ce ya iya dinki kamar yanda kika yi wannan dinkin a je shekara nawa
fashion school na naje wata 6 because it's intense kin gani dinki ba na mai wuya ba ne ki gama abu ki dibiya kan mashin ki taka ya wuce ba mai wuyan ke nan ba creativity wannan ba teach shi yasa wannan zai doke ki sometime ki develop styling ki da yan da kike produce kayan ki da dai sa mutane su ce oh this one is unique nan nake so yin dinki na kin gane amma dinkin nan da kanshi kika koya yana da ki cire via ki cire hannu the body half length ya kare yanzu style na da aka fara serious yanzu wannan muke ce ma style breakdown yana da ake zoke okay ina so yi puff sleeve okay ina so yi flare ina so yi tapered ina so yi kaza wannan dai take it time she sa in yarin ta zo first 3 months let's say my first 6 months kin gwada mata basics of dinki ta kare mata zo ma kira ta ta tanyanki amma ta zo kina waste time on ta cikin wani zuwa yawon zuwa sese ko ta je wanki ta je tana miki girki like ya ce amanan ta kin gane na kare fashion school sai na magana da CEO Nace kama I remember da nazo ko dinkin allura ma bai ba why carrying fadi wannan because dinkin don kan shi taka machine na is the easiest part of the job aha creativity na in da daki kawo style ki create one up king only style ya zake ki juya shi ki mai shi unique ma wani that's where the challenge is amma ba dinkin don kan shi ba
naga kina magana kina cewa kina son ki kawo sakiya cikin wannan yanayin king kamar da yake magana makeup yanzu kowanne mace duka tana iya kokarin ta koyi makeup saboda kanta amma dinki ba haka ba ya daki ki kawo wannan
so yanzu aka ga an laye da shekaran ga ina da board so basically decisions ba nan So then put it before them. Come on, so Zaki start training by. Young one da suke son su yi degree now gwanan ke so ke so su koya dinkin amma ba su son su je wurin you know matan manyan mata cikin unguwar da ke dinkin now because they don't want to go through wannan stress so ina so ka system in place and that's also koya at their pace because in an intensive course ba kowa ke da hikiman kamawa ba she sa wannan da doke sun shekara ne a sanu a kwanci hankali su iya su yi amma ba she sun shekara uku fudu da suke yi nan ba shi za na so in outdoor wannan module na da dan training su within a year in Allah ya da sun gama da dasu su fara aiki ana biyan su
yanzu wani shawara zaki ba wa iyayen mu mata ko iyayen mu da suke dinki bakin hanyar na kin gan me shin ta yi dinki sai gani ina harkan dinki shekara 25 shekara 35 amma wannan shago shi take ciki har yanzu ba ta iya ta kai a ce ma misali tana da shago bi ko kuma wani abu wani saki ya dai babu
na'am so irin wannan nan in ka koya wani guda in kana ga kaman ya isa kenan wannan dai sa baka cin gaba baka shiga cikin like inda aka kai ingani now in misali ta koya dinki ta bude shagunta amma tana kokarin neman kari kan abin ga ya aka yi shi bari neman koya in kara makaina gradually ki fara grow kenan ki fara shiga cikin top tier nan amma in ke you are okay with okay well bokwanga akwai aure kaza na you know yayan kaza ne ga didin kai yayin gan basu in samu kanana na and you are okay you are stuck there yo ina nan zaki na sa ko wasu nake shakkan zuwa nan because soon samani yana da sada she sa you know all na muna need both you know chicken unguwannan and then groups like people are corner kuma misali I'm a fashion house amma kuma akwai fashion house ne kwani ke look up to akwai su Christie Brown su pieces kingani yanzu ni ma na fara I'm also looking forward to hitting it global to get to the level of muche abinga Hannah Hariri yo nananga but I know of her kingani so you always have to aspire to be better than what you are. Am I think I'm comfortable in the kitchen? Think I go back zuwa gaba. Aha. She said, "Ko chicken ko me dey mun ni kariya, mun ata kara maka." Aha. Na kuma ce kamar don Allah su yi hankuri. Urin training mutane da su yi shi saboda Allah kuma me shin ya biya ni. In kana neman yar aiki ka doki ka biya me shin because yau ka mu manta mu musulmai ne. Akwai haki mutane kuma hakin mutum. In ba me shin yafe ba gobe kiyama ka biya yasa ni abu guda nake guide na kenan bon so in shiga haka wani na shiga haka na hope me shi yafa da mini roki ka gafara aha balle wurin da me shi ya biya ka wada min sana'a she kana jan me shi baka gwada mai so dai akwai sha ce wai akwai secret in aikin ba su a gwada an za yanka sha boye like duka in ba gwada maka ba kakan da kakan wani ya gwada maka yasa you also have to you know push forward da maka buka ba ya mu kuma mu especially musulmai nake muke designing ke unguwanni mu zangwani cikin Ghana ma as a whole mu find ways na da mu upgrade kanmu yes also opportunities ya zo mu ma mu samu because ba ya ja ce kaman ministers mata musulmai ko MP ko abinda suna zuwa wuri Allah ake musu dinki akan ci musulmai kima kina dinkin gani because we've been led back duba zango industrialization in Ghana ma it started with the zango exactly yeah from dinki business you name it zango yeah, call me zango was the good day when Ido cikin Ghana nga amma yanzu me kake gani we have been put at the back burner mu no ko muka sai mu kanmu she sa so dai wannan cewa kaman kodai ne wani bi ma kana ganin gaskiya ba ga kafa da wani abin da wani zai baka amma it's about time we took the horse by the reins so kamar da na fadi mata musulmai mun fi sure ya fi yana don isa yanzu abin ga designers da yawa they are disguising modest way kai kiga ka fashion shows da suke yanzu kin dan dogon riga ni bubu and everything modest way na suke shiga ci because sun realize kama ana se kuma su a geze mata musulmai don mun na so ado eh ga duba cikin shekara da ya wuce na from January to December tambe matan zango aure nawa suka te yayi nawa suka se dinki nawa suka yi kaya na zabaya in Dubai ga taking ga gudana wasu kase that's the average people na market now imagine masu kudin so it's an industry ne kamata mu explore she said need you I will employ even the fashion na kai idonki I suggest don Allah get into amma koyashi go to reputable places don't you samu ilimi shi so sai ba na kwanche number I'm not disrespecting them amma ikin aso a taking seriously ya kamata ke kibiya ke koya wanda ya kamata so idan kana so ka shahara cikin aikin dinki yana cikin ranki ya kamata ki nemi inda kullun ci gaban aiki yake kina cusa kanki kuna ji anan muka kawo karshen tattaunawar mu da Hajiya Zulaiha Kasim shugaban Zaki Fashion Zaki
Zaki and Clothes
okay Zaki and Clothes masha Allah kuna ji a ganin gare ta shahara sosai kuma na taimakawa al'ummar zango da matasa nagode kwarai da gaske
ranmu abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwadumuriyoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin da Julie Leathers Christian da ta hada shirin baki ɗansa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya
Wasan kokowa ba ta mance ba. ne na motsa jike din kai su ba ta share ba.